أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايها كبركة مدسادوا أو أن مسلة ميتار البركة مسجد الخلفاء الراشدين دنشي قبدا كراتمنا موطا ta imamu darul hijra imam malik bin anas rahimahullahu ta'ala wannan shine majlisi na 32 a cikin karatun wannan littafin muna 24 ga watan shawwal hijra daga makka zuwa madina 1447 wanda yake daidai da 12 ga watan 7 ga watan 4 a kalandar bature 2026 idan ba a manta ba ƙarshen karatunmu kamun mu shiga hutu na wata na Ramadan mun tsaya babi wanda yake mana bayani ga me sallah lokacin da yake duban wani abu wanda zai shagaltar da shi a cikin sallar shi misala ce wanda ƙarshen karatunmu mun yi dogon bayani irin hali wanda yanzu muka tsinci kanmu lokacin da muke cikin sallah hankulan mu ba a sallah ba yake ba hankulan mu ba a wurin Ubangiji yake ba hankulan mu yana can hada-hadan mu ta duniya da kasuwancin mu da wa'ansu uzurrukan mu na rayuwa shi kuma wannan bai dacewa abin da yake dacewa lokacin da mutun ya shigo masallaci ya zo dan yayi sallah to ya bada dukkan kanshi zuwa ga Ubangijin shi shine ai a lokacin da ake maka bayani akan al-ihsan kyautatawa ake ce maka an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ka bautatawa Allah lokacin da ka zo halin lokacin da kake ma Ubangiji bauta kamar ka ce kana ganin Ubangiji in kai baka ganin shi to wannan Ubangijin naka yana ganin ka ya san inda kake ya san menene a cikin zuciyarka ya alamu kha'inatul a'yun wa ma tukhfi as-sudur wannan ubangijin ya kamata lokacin da muka zo mu bautata mai to mu yi kokari mu bada kawunan mu 100% a wurin bautar shi ya san yake bayyana mana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wani zai tashi ya gama sallah da ya samu bade cikin goma ba na daga ladan wannan sallah saboda ya shagaltar da kanshi a wasu abubuwa wanda basu dace ba ko kuma wasu abubuwa wanda suke na rayuwar duniya basu da anhwani ma a duniya wannan su ne ya sanya gaba shi ko bai dacewa mutun ya kasance lokacin da yazo sallah sallah ana so a same ka da nutsuwa da khushu'i lokacin da ka tsaya gaban ubangijinka kenan mu yi kokari lokacin da muka shigo sallah mu sanya duk wani abu wanda zai shagaltar da mu mu nesantar da mu da shi mu san wa a gaban ubangiji muke tunanin mu ya za a yi mu wanye ga ubangijin mu lahiya in limamin mu ya karanta wata aya wanda za ta tunatar da mu gobe kiyama mu yi kokari mu tunano mu ji tsoron ubangijin mu mu yi tunanin yaya haduwar mu da ubangiji mi za mu taras a gobe kiyama mun yi dogon bayani da kai riwaya wadda abu wadda Aisha yarda Allah shi tabbata a gare ta ta bada labari Abu Jahab kyautar da yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na wata riga wadda take shamiya wadda ake saka ta a garin Sham wadda take da zani a jikinta lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shigo sallah wannan rigar yake cewa kadat an tashgilani kadat an tashgilani yake cewa ta kusa ta shagaltar da ni yace dan haka kuma ya dawo Abuja wannan rigar a kawo mini khabisatu abi jahmin riga ce wadda take sample wadda bata da zali wannan kadat wannan a wacce riwaya ta Aisha yake manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa fa inni nazartu ila alamiha fi salati fakada yuftinani yake cewa nayi duba zuwa ga wannan zane da gareta sai ya kusa ya bitintine ni ya hutar da ni a cikin sallata. Da kwai riwaya ta Urwa bin Zubair daga baban shi Zubair bin al-Awwam yake cewa ga halin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsinci kanshi lokacin da ya maida wa Abu Jahm wannan riga. Abu Jahm yake cewa manzo Allah dan me ya sanya na maka kyauta kuma ka maido mini a maida maka wata wadda take koma bayanta. Yake cewa a inni nazartu ila alamiha fi salati, yace kaga wannan zane-zanen nata shine ne duba a cikin sallah, dan haka nike nema ka canza mini da wadda take riga ce sample wadda bata da zane. Mu kuma yanzu zaka samu wani yazo da hoton wani kato a bayan shi, wani rubutun wani semene da aka yi, kana sallah kana karantawa, shi kuma rai idan ta iya karatu duk lokacin da taga abin karantawa sai ta karanta. Kaga wannan zai ba ma mutum wata nazara a cikin sallah ya ringa yawo, miye akai, ya akai, aka yi foramin, ya akai, shi wannan wane ne, mine ne, kaga duka wannan bai dacewa lokacin da mutum ya zo sallah. Abin da ya yi dacewa shi ne kaga kaya tufa wadda take sample, ka zo sallah da ita, kadda ka shagaltar da wanda yake bayanka, kuma kai ma kadda ka shagaltu. Imam Malik ya kawo mana wa'ansu riwayoyi na Abu Talha Al-Ansari lokacin da yaga tsuntsaye suna yawo a cikin garkashi, wani tsuntsu yana tashi ya ci can ya hawo wacce ita ce ya hawo kan wacce dabina, yace shi ma yana sallah, sallah ce ma ba ta farilla ba ta nafila, yace he gashi nan hankalin shi ya zartu ya tafi zuwa ga wannan tsuntsu. Addabusi wai yake bayyana wa dubsiyul, wani dan karamin yace kamar wannan dan karamin tsuntsu kamar kurciya, yace kaga wannan yana kawowa kurmi na huta daga sallah, he nake tunanin ai gagar kanan Allah kaddara ta yi kyau kaza ga tsuntsu tsuntsaye ma suna tashi sun gaza huta daga gargar, in suka hawo wannan itace su hawo wannan itace. A lokacin nan da ya dawo cikin hayyacin shi ya dawo yake cewa kai wannan garka za ta shagaltar da ni akan Ubangiji, ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce mai manzo Allah ga halin da samu kaina, idan haka fa huwa sadaqatul laka fada'ahu haythu shi'ta, wannan na bada wannan garkartawa sadaka ce a gare ka, ka sanya ta inda ya dace. Kaga wanda suke yi wa Allah wai ba wai duniya ake yi wa ba, gobe kiyama ake yi, wallahi ka shigo sallah ka samu ladan sallah cikakke guda daya, yahi maka alkhairin duk wani abin da yahi maka duk wani abin da zaka samu na wannan rayuwar ta duniya, saboda ita wannan rayuwar ta duniya duk abin da aka samu bashi da tabbas. In miye ka samu to ba za ka tafi za ka bar shi, ba a taɓa huta ba da wannan duniya, daga wannan duniyar da wani abu wanda aka same shi a wannan duniya. Abin da yake guzurinka shi kadai zai maka gata a gobe kiyama, baka da ko wani guzuri wanda ya kai sallah, kamar yadda Umar yake bayyana mana a riwaya ta can baya wanda muka ga inna ahamma amarakum ilayya as-salatu, mafi muhimmancin al'amarinku a guna ita ce sallah. Kowane jagora a inda yake jagoranci ya kasance sallah ita ce mafi muhimmancin al'amari a gurin shi. Idan sallah bata kasance prioritan ka ba, to wallahi tallahi an shiga cikin halin haulai, an shiga cikin kalubale a rayuwa, saboda bai yiwuwa wani al'amari ya setu, wani al'amari ya daidaitu in sallah bata daidaitu ba. Kai hatta da gobe kiyama al'amarin sallah idan ya daidaitu ka riga yi ka sha, to ina ga wannan sakara duniya, duk abin da za ka samu ka tsaya wannan sallah ka daidaita ta a cikin dukkan hada-hadar da kai kawon da za a yi, duka minti nawa ne za ka ba sallah, wanda za ka ta yi hada-hadar da za ka ta yi ka yi, waye zai datar da kai ka samu abin da kake so in ba Ubangijin ba? To ka zo ka mai kokon kurciya ka bubbuga hankalinka a can, kuma kake tunanin ya datar da kai in banda lutufi na Ubangiji da rahama akan bayu? Ai a hankalta ko kai ne in ka dauka sai ka ce ya za a yi wannan, ka zo harkar da bata kara karya ba, abinda aka samu riba ce bata kai ta karya ba, ka zo ka ba Ubangiji minti biyar in ma kai kake yi ta yi yawa. Karshen karatun mun yi bayani akan da wai za ka samu wani limami ya tsawaita sallah, to ana hutawa farkon komentar da za a yi wannan limamin kaza 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 kaza, kuma dan rishin ba wa sallah muhimmanci irin hakan a kullum mamu kokari suke ya za a yi su samu wallan limaminsu. Zai yi shekara goma yana mun sallah bai taɓa rankanuwa ba, to yini ɗaya daga yayi za ka gani dukkan titin duk wanda yake he an zo ko wane ne ko an caza shi ko yane ne ko ya he ka ji ana ta komanti. To wannan rayuwa ce, banmu da wani abu mafi muhimmanci a wannan rayuwar sama da sallah. mu yi kokari mu kiyaye wannan sallar tamu kamar yanda Ubangiji ya umarce mu, shari'a ta umarce mu, mu yi kokari mu kiyaye wannan sallolin. Idan muka kiyaye su, Ubangiji kuma ya mana labanin abubuwa ba ɗaya ba biyu ba na duniya da na gobe kiyama. Ayoyi suna nan furcik irin gata da bawa za ya samu idan ya kiyaye sallar shi. Hafizu ala salawati wassalati alwusta wa qumu lillahi qanitin. Banda can yake bayyana mana ya ayi wannan wace wasta'inu bis-sabri was-salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Haka yake bayyana mana la nas'aluka rizqan nahnu narzuquhu wal 'aqibatu lit-taqwa wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquhu wal 'aqibatu lit-taqwa. Wannan aya kadai idan ka tsaya ka bibiye ta, ka tsaya ka yi ta'ammuli a kanta, wallahi ya isa ka jajirce a kan sallah, ka jajirce a kan iyallanka su tsaya a kan sallah. Sabida daga zaran an yi hakan to tabbas za a samu yalwa a duniya, haka kuma gobe kiyama kuma wannan kuma zance ake. Allah ya datar da mu. Shi sanya Ubangiji kullum yake yabon waɗanda suke da khushu'i a cikin sallarsu. Wallazina hum ala salatihim khashi'una, ko wallazina hum cikin mu'minun, wallazina hum fi salatihim khashi'un, wannan ta mu'minuna. Kaga wannan yabo ne, iya yabo wanda Ubangiji yake yi wa masu tsayar da salloli. Ka samu kanka a cikin khushu'i. wallazina hum fi salatihim khashi'una, a wannan ita ma kaga wanda suka kasa suka tsinci kansu lokacin da suke halin masu sallah suna da khushu'i, to wannan fa su ne ula'ika. Ka gani malaike ce mana bismillahir rahmanir rahim kitabus sahw, suna Allah mai rahama mai jin kai, wannan shi ne littafi wanda zai mana bayani a kan rabkanwa. Duk da kasancewar can baya malam ya kawo mana hadisai ba ɗaya ba biyu ba wanda suke nuna mana, suke mana bayani a kan rabkanwa, yanda malam ya kawo mana hadisai suka kasa mana rabkanwa. In ma ya kasance mutum ya yi daɗi a cikin sallar shi, ko kuma ya yi rage a cikin sallar shi, ko kuma ya samu kokonto a cikin sallar shi, bai sani ba nawa ya sallata, yaya za a yi ya tabbatar. Malaike cewa babul amali fi sahwi, babi wanda zai mana bayani abinda bawa ya kamata ya aiwatar lokacin da ya samu kanshi a cikin rabkanwa. Haddathani Yahya an Malik an Ibn Shihab an Abi Salmah bin Abdurrahman ibn Auf an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala inna ahadakum idha qama yusalli ja'ahu ash-shaytanu falabasa alayhi hatta la yadri kam salla. فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. وانا رواية تود إمام البخاري ياهو ترأيتا أتكن كتاب الصحو باب الصحو في الفرض والتطوع. باب يوندي كمان بياني رب كانوا إذن تسام متن أسلا ودتكي تفر الله هكذا سلا ودتكي تنافلا. هكا إمام مسلم ياهو ترأيتا أتكن كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب الصحو في الصلاة والسجود له. Babu wanda yake mana bayani akan rabkanwa da raka'ar da ko sujadar da ake yi wa rabkanwa. Haka Abu Dawud ya wutar da shi a cikin kitab a cikin as-salat babu man qala yatimmu ala akbar zannihi. Babu wanda yake mana bayani wanda yace hukuncin wanda ya samu kansa a cikin rabkanwa zai cika sallar shi a mafi girman rinjaye, wanda a mafi girman zato wanda yi rinjaya. Haka shi ma Imam An-Nasa'i ya wutar da shi a cikin as-sahu babu at-taharri. Babu wanda yake mana ba bayani akan kirdado idan mutum ya samu kanshi cikin rabkanwa lokacin da yake sallah. Hadisi ne wanda Yahya bin Yahya al-Laysi Imam Malik daga Ibn Shihab Muhammad ibn Muslim bin Ubaidillah az-Zuhri al-Qurashi al-Madani al-Hijazi yake cewa daga Abi Salma bin Abdurrahman ibn Auf, shine Abu Salama bin Abdurrahman bin Auf bin al-Aris bin Zuhra bin Kilab bin Murra bin Ka'b, wanda ya ake nasaba shi da kabila al-Qurashi az-Zuhri al-Madani, wanda yayi shahara da Abu Salma bin Abdurrahman ya mutu shekara ta 93 da hijira daga Makka zuwa Madina gulgudan sabani na malaman tarajum, wa suka ce 94 daga hijira daga Makka zuwa Madina. Kamar yanda Ibn Hajar ya kawo bayani akan shi yake cewa siqatun muksirun, yake cewa an abi huraira ta abi huraira ad-dawsi al-yamani ko kuma abdurrahman bin sakhar ad-dawsi al-yamani wanda ya mutu shekara ta 53 daga hijira daga makka zuwa madina yana ɗaya daga cikin manyan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda suka yi yawan rawaito hadisai daga bakin manzo Allah tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yana cikin tabaka na farko na daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ko na daga masu rawaito hadisai na manzo Allah tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yake cewa inna ahadakum idza qama yusalli lalle dayanku inna kenan litawkid tabbas lalle dayanku idan ya tashi yana sallah ja'ahu shaytanu sai shaytani ya zo mai wannan kowa da kowa kenan a hakkin mu duk lokacin da mutun ya kabarta sallah kamar yadda muka karanta riwaya ta can baya lokacin da ladani yace Allahu akbar Allahu akbar shaytani yana juya baya yana mai hutar da iska yana ihu zai bacci daga wannan falfajiya wanda yake jin kiran sallah ba zai dawo ba sai lokacin da ladani ya kammala kiran sallar shi yazo yana lallasan zuciyar mu ku yi zaman ku ku hutawa ku ai shirbe ni kaza da kaza ka huta ka ba kanka lahiya in barci ne yana daddaba ka koma da kai sauran lokaci koma da kai sauran lokaci haka wannan halin shi yake lokacin da ladani ya warata da iqama zai bace daga inda yake zai nisanci wannan tayar da iqama ana kammalawa saka ganshi ya dawo idan ya dawo shine yake bayyana mana inna ahadakum tabbas lalle dayanku idan ya tayar da iqama ya tashi sallah ja'ahu shaytanu shaytani zai zo gunshi falabasa alaihi sai ya takuda mai sallar shi yace hatta la yadri kam sallah har sai ya kasance wannan mutumin yana kirdado ni da raka'a nawa nayi uku ce nayi biyar ce nayi a kai hudu ce yane ne ya rikita shi a cikin sallar shi to malam yake banza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa idza wajada zalika ahadukum idan ɗayanku ya samu kanshi a cikin wannan hali na rikitarwa bai san ba nawa ya sallata ba yace falyasul sharatayni sai ya sallati ko sai yayi sujada guda biyu wa huwa jalisun yana zamne sujada guda biyu yana zamne in ma ta kasance sujada ce qabli ko kuma ta kasance sujada ce ba'di idan ya tabbatar ga abin da ya samu kenan zai yi ba'di idan kuma ya kasance bai sani ba idan ya kasance taharrar sawaba zai yi sujada ba'di idan kuma bana alal yaqini sai yi sujada qabli kenan wannan shine hukuncin shakka in taharraita sawab ka kirdada a kai kazani ina kyauta zan kazani kenan wannan mi zakai ba'di idan kuma ka buga yaqini a tabbas na karanta fatiha na karanta idza jaa na karanta fatiha na karanta wailul likulli humazatil lumaza a duk da kasancewa mu a mazhabin mu na malikiya ba a haka daga sama hede kai kasa idan zaka karanta sura in ka karanta misalin sabbito hede kai halata ba ka karanta tsarika ba wannan shine to idan ka karanta na karanta kaza to kenan yanzu kenan wannan raka'ar da nake ciki raka'a ce ta uku kenan kai bina'i akan yaqini to wannan kuma zaka mata qabli shine na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bayyana mana falyasjud sajadatayn wa huwa jalisun zai yi sujada guda biyu yana zamne imma qabli ko kuma imma ba'di kaga wannan shine abinda mai rabkanuwa zaya aiwatar lokacin da ya samu kanci a cikin halin rabkanuwa riwaya ta biyu malai yake cewa wa haddathani an malik annahu balagahu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala inni la ansa aw unassa li asunna wannan riwaya ce wadda ibn abd albar ko yau suna ɗaya daga cikin riwayoyi guda hudu wanda aka hutar da su a cikin mawatta malik wanda da kwai balag a cikin su balagani ita kuma riwaya in ta zo da balag riwaya ce wadda take dha'ifa sai dai idan zaka samu da yawa a cikin mawatta zaka samu imam malik yana balagani amma dai ana samun murinsu da isnadin su idan aka sami isnadi ne ingantacce kina wannan za a dauke ta a matsayin hadisi ne wanda yake ingantacce wannan tana ɗaya daga cikin riwayoyi guda hudu a cikin wannan littafin mawatta wanda balagh ne wanda aka buga ba a samu masa isnadi ba shine yana ɗaya daga cikin riwayoyi wanda suke dha'ifai a cikin wannan littafin kamar yadda ibnu al-bar yake cewa la a'lamu hadha al-hadith ruwiya 'ani an-nabi sallallahu alaihi wa sallam musnadan wala maqtu'an yace bin sani ba
wannan hadisin an rawaito shi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da isnadin shi ko kuma maqtu'i min gairi hadal wajh ko ma bayan wannan huska wannan huska kuma ka gani haddathani an malik annahu balagahu babu wani isnadi wanda za a dangana shi zuwa ga wani zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce a balagani yana ɗaya daga cikin balag wanda aka samu he yake cewa huwa ahdul ahadithul arba allati fil muwatta sune hadisi guda hudu wanda suke cikin muwatta wanda ba a samun musu isnadi ba balagane kuma ba su da wani isnadi maqtu'i musnadan aw maqtu'an yace allati la tujadu fi ghairihi musnadatan wala mursala amma dai shi a wannan riwaya shi Ibn Abdul Bar yake cewa ma'anahu sahihun fil usuli sai dai idan muka dauka riwaya ce wadda take da'ifiya yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lalle manzo Allah tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi qala yake cewa inni la ansa tabbas wani lokaci ina mancewa aw unassa ko kuma amantar da ni li asunna dan in lazimtan ma ko in bayyana wa mutane abin da ya lazimta akan su na idan mutun yana sallah yayi mantuwa ga abin da ya kamata yayi sai sanya Ibn Abdul Bar yake cewa sahihun fil usuli idan ka dauka a asali wannan abu ne wanda yake ingantacce an mantar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan ya bayyana mana yaya hukuncin mu yake lokacin da muka samu kanmu a cikin halin rabkanwa mi ya kamata mu aiwata shine Ibn Abdul Bar yake cewa sahihun fil usuli amma dai idan ka dauka isnadi ne wanda yake da'ifi مالك يتيوا وحدثني عن مالك انه بلغه ان رجلا سال القاسم بن عبد الله فقال اني اهم في صلاتي فيكسر ذلك علي فقال القاسم بن محمد امض في صلاتك فانه لن يذهب عنك حتى تنصرف وانت تقول ما اتممت صلاتي wannan riwaya daga Yahya bin Yahya al-Laysi riwaya ce wadda Imam Malik dai yake banta da ita daga Malik annahu balagahu anna rajulan sa'ala al-Qasim min Muhammad yace labari ya ci me lalle wani mutum ya tambaye al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr as-Siddiq wanda al-Qurashi at-Taymi al-Bakri al-Madani wanda ya musu shekara ta 106 daga hijira daga garin Makka zuwa Madina yana ɗaya daga cikin al-fuqaha as-sab'a wanda suke cikin manya-manyan wannan tabi'ai al-fuqaha as-sab'a manya-manyan malamai wanda suke cikin tabi'ai yake cewa inni ahimu wani mutum ya zo yake tambaye shi yake cewa lalle ni ina samun rudu ina samun shakka ina samun kokonto a cikin sallata fayuksiru zalika alayya hakan yake maimaituwa sosai a kaina faqala alqasim bin muhammad qasim alqasim bin muhammad sai yake wadi me to ga hukuncinka imdi fi salatika abinda zaka yi kazarci a cikin sallarka fa innahu lan yadhhab anka lalle wannan sheidanin da yake zawwa ya sa maka rudu ya sa maka waswasi ya sa maka shakka a cikin sallarka ba zai taba gushewa ba akan ka ba zai taba tahiyar shi ba hatta tansarif har sai ka gama sallarka wa anta taqul kuma kai a wannan hali kana cewa ma atmamtu salati bin gama sallata ba gama sallata ba wannan me yake karantar da mu shine duk lokacin da mutun ya samu kanshi a cikin wannan sallah kurum ya zarce a cikin sallar shi imma ya taharra sawab aw ya tabayyana aw yaqifa ala laqi yaqini ko ya kirdadi abinda yake gaskiya a cikin sallar shi abinda yake sarai ko kuma yayi bina'i akan aw yabni ala laqin ko kuma yayi bina'i akan yaqini kurum abinda zakai shi abinda shaidani yake so yayi so lokacin da ka kabarta ya sa maka waswasan nan kace kai sallan nan wallahi na harsa gane assalamu alaikum ka sake buga wata shi ai ya meda ka baya manzo Allah ne yace mana idan kai biyar yace wannan kai mi kai shafa'i a cikin sallarka yace kuma idan ka ka bayyana kai guda hudun kai wannan sujada ba aje yace fa zalika tarbibul lishaitan turmuza hancin shaitani ne kaga wannan shine abinda ake so ka tabbatar a kai imma ta taharra sawab aw tabni ala al-yaqin wannan shi ake so wai ba wai ka sallame ba labarin masallacin mu da na baku akana sallah aka ce kurum no or recommence to kurum shikenan yace assalamu alaikum liban ya sallan to wannan shine abinda shaidani yake so a rage ta sallar, a lalata sallar, a sake ta, hakan yake so a cikin al'amari. Amma dai me ya kamata ka yi kokari, sai sanya a kullun ake bawa wannan, a yi kokari mutum ya san yaya zai gyara kabilin shi da ba'adin shi. In kaza ya samu yaya kamata kai, in kaza ya samu yaya kamata kai, saboda me? Saboda ka turmutsa hancin shaytani. Shi dama abin da yake so ya lalata maka sallah, kai kuma kayi abin da shari'a ta umurce ka, ka turmuza hancin shaytanin shi, ko kuma ka tike sallar ka kayi bibi, kayi shafa'i a cikin sallar ka. To yanzu da wazaka samu kanka a cikin wannan halin, ai waswasi ne na shaytani, me ya kamata kai? Sai ka dawo kan umarnin da Ubangiji ya yi maka, wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'iz billah. Da shaitani zai zo maka da wani rudu, ya zo ya ringa bibiyar zuciyar ka, ya sa maka waswasi, to abinda yake naka kai a'uzu billahi minash shaitanir rajim. Kana ma cikin sallah an baka dama kai a'uzu billahi minash shaitanir rajim, ka towa bangaren hannunka na hagu har so uku, zai ware, zai shiga shi ma shagalin shi, saboda ka nemi tsari daga wanda ake neman tsari a gun shi, ya kiyaye ka daga wannan shaytani wanda yake korarre. Wannan shine abin da ya dace a cikin al'amuran mu. Allah ya datar da mu. Sai littafi na gaba, malai yake cewa bismillahir rahmanir rahim, kitabul juma'a. Wannan littafi ne wanda zai mana bayani akan abin da ya shafi hukumce-hukumce na juma'a. Malai ya kawo babu la'amali fi ghusli yawmin juma'a, babu wanda zai mana bayani akan wanka na yin ranar juma'a, ko na ranar juma'a ko nan. Da kwai matsala wanda malamai suka yi sabani ko suka kara wa juna sani, wankan yin juma'a ake yi wa wankan, ko kuma sallar juma'a ake yi wa wanka? Sallar juma'a ake yi wa wanka. Shi ainihi sallar yinin juma'a yana farawa ne daga ketawa alfijir zuwa fadawar rana. Kenan in yinin juma'a ake yi wa wanka, kenan mutum ko ya yi shi bayan sallar, bayan ketawa alfijir, ko kuma kamun ya tayi juma'a, ko bayan ya dawo daga juma'a, ko kuma bayan la'asar, kamun dai rana ta fada. In kuma juma'a ake yi wa sallah, kenan mutum lokacin da ya tashi tahiyya juma'a, lokacin nan zai yi wa sallar juma'a. To nan dan me sanya Imam Malik ya kawo babu al'amali fi ghusli yawmil juma'a, abinda ake yi a wanka na yinin juma'a? Alhali ko Imam Malik yana ɗaya daga cikin waɗanda suka ce akan ba a wanka sai lokacin da za a tahi juma'a. Hatta da Imam Malik cikin manganin shi yake karhanta yin wankan juma'a kamun lokacin tahiyya juma'a. Misalin mutum ya tashi sallar asuba kurmi, yayi wankan, yace wankan juma'a ne, kuma lokacin bai yi ba. Har yake bayani akan mutum idan ya tashi tunda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa iraha ar-rawah, shi kuma lokacin hantsi ne, ba wai lokacin ko inda a ce maka sahiya al-ghad. Wannan sahiya ake nema sai a kawo kalma wadda ta dace akan daga kayi sallah asuba, ko sassahiya, ko jijjihi, a ce maka sai masallaci, sai aka ce maka a'a, wanda yayi sammako ar-rawah shine lokacin da hantsi ya riga ya bayyana. Hantsi kuma yana farawa ne bayan rana ta riga ta hudo da minti 25 ko minti 20 ko minti 25. Kiran wada mafi rinjaye za mu ga duk da malin zai kawo mana bayani a gaba. Yake cewa haddathani Yahya an Malik an Sumayyin mawla Abi Bakr bin Abdurrahman an Abi Salih as-Samman an Abi Hurairata anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala man ightasala yawm al-jum'ati ghusl al-janabati thumma raha fi as-sa'ati al-ula fa ka'annama qarraba badanatan wa man raha fi as-sa'ati ath-thaniya fa ka'annama qarraba baqratan wa man raha fi as-sa'ati ath-thalitha fa ka'annama qarraba kabshan aqrana wa man raha fi as-sa'ati ar-rabi'a fa ka'annama qarraba dajajatan wa man raha fi as-sa'ati al-khamisati fa ka'annama qarraba baydatan fa idha kharaja al-imamu hadarat al-mala'ikatu yastami'una adh-dhikra. wannan riwaya Imam al-Bukhari ya hutar da ita a cikin kitabul Juma'a babu fadlul Juma'a babu wanda yake mana bayani akan fadala ta sallar Juma'a haka Imam Muslim ya hutar da shi a cikin kitabul Juma'a babu wujubi ghusl Juma'a ala kulli baligin min ar-rijal babu wanda yake mana bayani wajabtun wankan Juma'a akan kowane baligi daga cikin maza ita ma wannan mas'ala ce wanda take da sabani zamu zo kanta maza ko mata kadai ko kuma a'a kowa da kowa ya zamanto wajibi akan shi ko kuma wankan Juma'a ainihin shi wajibi ne ko kuma sunna ce wanda take muakkada zamu zo kan mas'ala haka Imam Tirmidhi ya wutar shi a cikin Kitabus Salat babu ma ja'a fi tabkiri ila al-jum'a babu wanda yake mana bayani akan yin sammako zuwa ga masallaci dan sallata sallar Juma'a haka Imam An-Nasa'i a cikin al-jum'a waqtul jum'a babu waqtul jum'a babu wanda yake mana bayani a lokacin sallar Juma'a lokacin da ya cancanta a sallaci sallar Juma'a ita ma mas'ala ce wadda take da sabani wacce ta hi fadala manzo Allah ya sallace ta lokacin hantsi kuma ya sallace ta bayan rana ta riga yi ta yi zawadi wanne ne yahi akwai riwayoyi mazhabin Imam Ahmad bin Hanbal akwai riwaya ta jamhurin malamai malike cewa haddathani Yahya daga Imam Yahya daga Yahya bin Yahya al-Laythi daga Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala daga Sumayyi Maula Abi Bakr as-Siddiq al-Qurashi al-Makhzumi wanda yayi shekara ta 130 daga Hijira daga garin Makka zuwa Madina yake cewa an Abi Salih as-Samman Abi Salih as-Samman shine zakawan Abu Salih as-Samman al-Maula Juwairiyya bintul Ahmas al-Ghadfani shine walidin ko ma'aikin Suhayl da Salih da Abdullah ibn Abi Salih ya mutu a shekara ta 101 daga Hijira daga garin Makka zuwa Madina malumai dukan sun wasaka shi sun ce siqa ne sabato yake cewa an Abi Hurairata Abdurrahman bin Sakhr Dausi daya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dabaka ta horko wanda mu shekara 57 yake cewa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallama qala galle manzo Allah tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi ya faɗa yana cewa man ghatasala yawmal jum'a duk wanda yayi wanka a ranar Juma'a duk wanda yayi wanka a ranar Juma'a ghuslal janabati irin wanka na janaba nan ya kawo guslan janaba yahtamil wanka irin wankan janaba kenan wanka na ibada ba wanka ba kurmu ka zo ka zuba ruwa a jikin ka baka wannan ka sanya wannan a'a wanka irin na janaba ala wajhil kamal kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aiwatar da shi kuma wani daga cikin malumai suka ce a'a nan da ya kawo yake cewa guslal janabati ai yana nihin ai wanka irin wanka na mai janaba wanda ya kwanda janaba ko ya wayi gari da janaba yayi wanka na janaba irin wanka wanka na janaba a matsayin wankan juma'a yace sannan ya tafi masallaci saboda da kwai riwaya wanda ta zo man ghassala wa ghassala wanda yayi wanka kuma ya sanya akai wanka kinan wani wanka wanka irin na janaba shine malumai sun kawo ihtimalat innan guda biyu imma ya kasance wanka ne kai irin wankan janaba ko kuma wanka ne kai wankan janaba da dalilin samuwar janaba yace wannan mutumin shine zai samu wannan lada yace summa raha fi sa'ati al-ula sannan ya huta daga gidan shi bainu hata ko ina illa masallaci a lokaci na harko lokaci na harko idan ka lissafa zaka gani ya ne wuce ne ya kamata ya baka kinan as-sa'atul ula yace fa ka annama qarraba badanatan kamar ya gabatar ko ya sadaukantar da taguwa ne a gun ubangijin shi ya yanka an dadda tsanama an bada fi sabilillahi kana zamne baka saya ba baka yi dawaini ya bayanka ta baka yi dawaini amma dai za a baka ladanta wannan wa zai maka haka in ba ubangijin ka ba ita kuma sa'a as-sa'a imma ta kasance sa'a lokacin takin kiyama yas'alunaka anis-sa'ati ayyana mursaha ko kuma as-sa'a wannan wanda muke lissahi da ita karhe nawa kaza a daga lokacin hantsi zawwa yanzu sa'atul ula daga lokacin zawwa yanzu sa'atis samiya kenan sai ka dauki ni daga kiyetawar daga hudawar rana zawwa bada wata awa nawa gare ka kinan wannan awoyin su zaka yi lissahi sai ka hudda sa'atul ula sa'atis saniya salisa rabi'a khamisa zuwa lokacin zawali a wannan lokacin zaka samu as-sa'atul khamisa khamsu sa'atin shine yake bayyana mana a lokaci na harko a sa'atul ula da mutun zai huto daga gidanshi bayan yayi wanka ya tafi masallaci yace to wannan mutumin kamar ya sadaukantar da taguwa ne zuwa ga ubangiji ya bada tafi sabilillahi yace wa man raha fi sa'ati saniya duk wanda kwa ya huta daga gidanshi ya tafi masallaci bayan yayi wanka yake cewa fa ka annama qarraba baqratan kamay yasisani ko saniya ya yanka ta ya dadda tsanamanta ya bada sadaka kenan ya sadaukantar da saniya a gun ubangiji yana da ladan saniya yace wa man raha fi sa'ati salisa duk wanda koyi huta daga gidanshi a awa ta uku ko sa'a ta uku yace fa ka annama qarraba kabashan aqran kamar kace ya sadaukantar da rago ne karo rago wanda yake da kaho katar rago yake cewa man raha fi sa'ati rabi'a duk wanda kwa ya huta daga gidanshi bayan yayi wanka a sa'a ta hudu yace fa ka annama qarraba dajajatan kamay ya sadaukantar da kazani wa man raha fi sa'ati al-khamisa wanda ko ya huta daga gidanshi bayan yayi wanka a awa a sa'a ta biyar yace fa ka annama qarraba baydatan kamay ya sadaukantar da qayni yace fa idza kharaja al-imam a lokacin da limami ya huto daga gidanshi ko ya shigo masallaci yace hadaratul mala'ikatu mala'iku ma sai su bar bakin kofin masallaci tunda su ne masu rubutawa wane yazo a sa'atul ula wane yazo a sa'atul saniya wane yazo a sa'atul salisa wane yazo a sa'atul rabi'a wane yazo a sa'atul khamisa liman yana hutawa wannan mala'ikun da suke rubutu su ma sai su liƙe takardun su sai su zo yastami'una zikra suna sauraron ambaton da limami yake ambatawa na ubangiji kenan mi suna sauraron khutba shine wannan hadisin zan magani yana karantar da mu fadlul zihabi ila aljuma'a fadalat tahiyya juma'a kaga wannan mu dabi'a wanda yanzu muka dauko kana ji ga limamin ga masallacin nan kana kallon mutane suna shiga jira kake yi midikaran san ka tai he ka shiga midikaran san ka shine lokacin da limami yake shigowa ya zo ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah kai a lokacin nan ne kake neman ruwa arwallah kai arwallah ka shigo masallaci kama kanka asara ba karama ba abin da yake dacewa shine da zaran an ce maka ranar juma'a ce to kai kokari duk wani abu da gare ka ka takaita shi in baka samu ba sa'atul ula ba ka samu sa'atul saniya ko kuma salisa ko kuma wani abu makamancin haka kenan wannan yana karantar da mu a sa'atul khamisa wannan fadalar da ubangiji yake yalwatawa game da bayin shi take tsayawa wannan mala'iku za su liƙe takardunsu wanda rubutun da suke yi za su liƙe wannan takardu su ma su zo su zamna su ji abinda limami za ya bayyana na daga khutba malik ya wa haddathani an malik an sa'id ibn abi sa'id al-maqburi an abi hurairata annahu kana yaqulu ghuslu yawm al-jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin ka ghusli al-janaba wannan riwaya imamu malik ya yi infiradi da ita hadisi ne wanda imamu malik ya daga yahya bin yahya al-laysi daga imamu malik daga sa'id bin abi sa'id al-maqburi kaysan al-maqburi al-madani wanda ya mutu shekara ta 123 daga hijira daga garin makka zuwa madina didda ibn Hajar a cikin taqrib at-tahdhib ya kawo yana cewa siqani sai dai kamun mutuwar shi da shekara guda hudu al'amarin ya dan rikice ne ya canza kenan duk abin da aka samu ya rawaito kamun shekara hudu da mutuwar shi wannan abu ne wanda yake tabbatacce babu wani amma dai bayan shekara hudu kamun mutuwar shi wannan al'amari ne kuma a wannan yanci kuma ya rawaito hadisai daga Aisha daga Ummu Salma dukkan su yana irsalin su yake cewa daga Abi Huraira Abdurrahman bin Sakhr al-Dawsi annahu kana yaqulu ya kasance yana fada shi Abdurrahman bin Sakhr al-Dawsi ghuslu yawm al-jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin yace wankan juma'a wajibi ne game da kowane namiji wanda yake yin mulki yace ka ghusli al-janabati kamar wankan janaba nan wannan mas'ala ita ce mas'ala wadda malamai suke tattaunawa duk da akwai hadisi kwatankwacin su mu gama su dukkan su sai mu yi bayani akan ainihin shi hukuncin wankan juma'a nan da ya kawo ka ghuslul janaba wa'ansu daga cikin malamai duk da mas'alar muwassa'ata malamai sun tafi akan wankan juma'a wajibi ne ko ba wajibi bane ba. A hada mafi rinjaye wankan juma'a sunna ce wanda take muakkada. Zaka gani siya ka sun zo imma al'amari na umurni imma ya kasance umurni ne wajibi ne ko kuma ya kasance mandubi ne idan wata siga sarrafatuhu minal wujubi ila nadabi. Wata siga ko wata karina ta zo ta juyar da shi daga kasancewar shi wajibi zuwa ga abin da yake mandubi. Zan mu zo hadisin gaba wanda zan mu karanta zan mu gani ɗaya ne daga cikin dalilai wanda suke karantar da mu ko suke tabbatar mana lalle wankan juma'a ba wajibi bane ba sunna ne ko kuma mandubi ne. Akwai hadisin Usman wanda zan mu karanta a nan gaba, haka kuma ijma'in sahabbai wanda suka yi ga matsalar yanda aka tattauna ta a gaban tinturudin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba wanda ya tabbatar lalle wankan juma'a wajibi ne. Haka da akwai hadisin Samura bin Jundub wanda ya kawo yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa man tawadda yawmal juma'a fa biha wa ni'mat wa man ightasala fal ghuslu afdal, yake cewa duk wanda yayi arwalla a yinin ko ranar juma'a ya taho masallaci ya sallaci sallar juma'a yace ta wadata su me, yace kuma wanda ko yayi wanka to wankan shi yayi fazala akan yin arwalla a yinin juma'a. Da kasancewar malamai sun kawo suka ce duk da kasancewar wujubin lokacin da ana wani hali ne a cikin garin Madina ruwa yayi wahala ana ta fafutuka ta ya za a yi a tabbatar da al'amurka, kace a wannan lokacin ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umurni kowa da kowa, wani sai yayi sama da sati ɗaya sati biyu bai yi wanka ba, sai aka ce to yinin juma'a wajibi ne kowa sai yayi wanka. Lokacin da yalwa ta zo wannan juma'a wannan wajibcin sai ya dauku da kasancewar shi wajibi zuwa ga mandube. Sai ne yake cewa ka ghuslul janaba, ai yanayin yanda ake yin wankan juma'a shine irin yanayin yanda ake yin wankan janaba, bisa ga bambanci yanda zaka zo wai wankan juma'a nan me yake so ya farla ya nuna maka, yana so ya tabbatar maka wankan juma'a wanka ne na ibada ba wanka bane ba na jin dadi ba. Wanka na jin dadi shine wanda zaka zo kurum ka daga famfo ko kuma ka daga sahani ka kwara a jikin ka kurum dan ka ji sanyi, a'a wankan janaba shine wanda mun yi bayani a can baya hai a shi ko siga shi ko kaifiyar shi yanda ake yin shi. Gashi nan kaifiyya ala wajhil kamal ko kuma ala wajhi al ijaz, kadan takaita shine ta'mimul jasad bil ma'i, ka hada dukkan jikinka da ruwa kai da niyyar wankan janaba yayi, ko kuma kayi ta ala wajhil kamal kayi ta yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi hadisin Maimuna da hadisin Aisha wanda suka nuna mana yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yin wankan shi na janaba. Kin wannan riwaya ka gani tana bayyana maka duk wanda ya balaga namiji, ita ma mas'alan namiji ko mace, wasu daga cikin malamai suka ce a'a ai ya zamanto wajibi ne akan namiji kadai saboda namiji ne aka farlantawa yin juma'a, mace kuma ainihin ta bata mawarki, duk da kasancewar mas'ala ce wanda su suka fahimta mace bata mawarki, a'a wannan mas'ala ta mawarki dukka namiji ko mace suna musharaka a ciki, kamar yanda can baya muka karanta riwaya wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyanawa wanda ta zo take tambayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan yin mawarki. Ummu Salma take tambaya shin wai mace ma tana yin mawliki, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bayyana mata to ya al'amarin ya zai kasance. Sai riwaya ta gaba a tunanin lokacin ya ja suramun TV mu karanta riwaya ta wannan Usman Malik yake cewa haddathani an Malik an Ibn Shihab an Salim bin Abdullah annahu qala dakhala rajulun min ashabi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam al-masjid yawm al-jum'ah wa Umar bin al-Khattab yakhutubu faqala Umar ayyatu sa'atin hadhihi faqala ya amir al-mu'minin inqalabtu min as-suq fasami'tu an-nida'a fama zidtu ala أن توضأت فقال عمر والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. وانا رواية إمام البخاري يهتر إتأتكين كتاب الجمعة باب فضل الغسل يوم الجمعة باب يونديك من بياني فضل وانك أي إيران الجمعة. Haka Muslim ya wutar shi ita a cikin kitabul juma'a babu awwalul kitab, babu wanda yake mana bayani a harkon littahi. Haka Malik yake cewa daga Yahya bin Yahya al-Laysi daga Ibn Shihab daga Imam Malik daga Ibn Shihab az-Zuhri Muhammad bin Muslim bin Abdullah bin Shihab bin Abdullah bin Haris
Az-Zuhri, Al-Qurashi, Al-Madani, Al-Hijazi, wanda ya musu shekara ta 125. Malamin Imam Malik yake cewa daga Salim bin Abdullah bin Umar Al-Adawi Al-Qurashi Al-Madani, wanda ya musu shekara ta 105 daga hijira daga garin Makka zuwa Madina, ɗaya daga cikin manyan malamai wanda ake kiransa da Al-Fuqaha'us Saba, yake cewa annahu qala, lalle ya bayyana mana, yana cewa dakhala rajul min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama, lalle wani mutum daga cikin sahabban manzon Allah tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi, ya shigo masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yawmal juma'a, a ranar juma'a, wa Umar bin al-Khattab yakhtub, Umar bin Khattab bin Nufail bin Ad bin Abdul Uzza bin Riyah al-Qurashi al-Adawi khalifa na biyu na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, wanda ya mutu shekara ta 23 da hijira daga garin Makka zuwa Madina, amirul mu'minina, yake cewa sai yake ce lokacin da wannan mutumin ya shigo, Umar radiyallahu anhu Allah shi tabbata a gare shi yana khutba, wannan mutumin a dukkan riwayoyi wanda suka bayyana shine Uthman bin Affan yarda Allah shi tabbata a gare shi khalifa na uku na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, wanda ya mutu shekara 35 da hijira daga garin Makka zuwa Madina. Uthman ya shigo masallaci, Umar yana khutba, sai Umar sai yake tambaye shi, فقال عمر sai yake cewa ayyatu sa'atin hazihi, ya kai wani, wannan wani lokaci ne, yana so ya tambaye shi ai kai jinkirki kabar fadala wanda take babba, wanda ubangiji wanda yake sanya mala'iku su rubuta maka irin kusancin da kai, irin sadaukantarwa da kai wa ubangiji na daga wannan dabbobi, kasancewar ya sani ya san wannan al'amari, yake tambaye shi ayyatu sa'atin hadhihi, ya kai Uthman wani lokaci ne wannan, ya akai kai jinkiri ka bari kana wa'ansa harkoki na duniya sai yanzu zaka zo, bayan ka riga ka sani, ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay, ka sani lalle ubangiji yana sanya wa'ansu mala'iku a bakin kofar masallaci su rubuta wannan fadala wanda suka gaggauto zuwa masallaci. فقال سي عثمان بن عفان yake cewa ya amiral mu'minina, ya kai shugabanin mummunai, in qalabtu min as-suqi, ai yanzu ne na dawo gida daga kasuwa, fa sami'tu nidaa, sai na ji kiran sallah, fa ma zittu ala an atawad anta wadda'tu, yace wallahi bin yi komi ba, kai sai ina jin wannan kiran sallah kurum abinda nayi arwalla nayi, bin ƙara wani abu daga cikin shagalina ba, kaga shi kuma ai ubangiji kiran da ya izanudiya lis-salati min yawmil juma'a, idan aka yi kira aka ce Allahu akbar Allahu akbar, kowanne hada komi da komi ya zamanto haramun zuwa lokacin da limami zai ce assalamu alaikum assalamu alaikum, duk wata kasuwa da za a yi, duk wani aure da za a darma, duk wani abu da za a yi, to fa huwa fasidun aw batilun inda ba'd al-ulama, shine abin da ban fahimta ba, da yawa za mu zo a wannan lokacin za mu kulla ciniki, a wannan lokacin za mu yi afiyar, a wannan lokacin za ka yi sinyan takardu, haramun ne ka aikata kafar, saboda ubangiji ya mana umarni idza nudiya lis-salati min yawmil juma'ah fas'au, as-sa'i nan huna ata bi fi'lil amri, wajibi ne ka bar duk abin da kake ka kama hanya ka tafi masallaci, shi kuma abin da yake fadala kamun lokacin ka ajje ka zo, kuma wannan shi yake nuna mana wai mutum ya bar ya ajje aikin shi a yinin juma'a ba, yace a shi ai ba zai yi aiki ne sani da ranar juma'a, ce a'a, wannan yana ɗaya daga cikin abinda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama suke karhantawa, mutum ya ajje aiki yace shi ba zai yi aiki ba ranar juma'a ba, a ka tahi, me ubangiji ya bayyana mana, gari ya waye ka tafi fas'au ila zikrillahi wa dharul bay, wannan idan an ku tafi ku nema halakainku, ai saboda togace da ya kawo izanudiya ni salatin yau fas'au, kenan da amma kana cikin sa'ayin ne kana neman ana kafa fitka ya zai a samu duniya, kana can ana can an sai da can an hada kaza an tafi wurin aiki ana waye a ranar juma'a, yace amma dai kai tsaye daga an yi kiran sallar ku aji wa dharul bay, zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, wannan shine mafi alkhairi a gare ka, ka amsa kiran ubangijinka yahi komi lada yahi komi alkhairi, ya ayyuhal ladina amanu ajibu da'iyallahi wa aminu bihi,
ya ayyuhal ladzina amanu stajibu lillahi idza da'akum lima yuhyikum. Da kai wani abu wanda zai raye zuciyar ka sama da ambaton Ubangiji, sama da ka zo kai sallah, kaga wannan abul amarin ka tahi kai fafutukarka. Da zaran an ce maka lokacin sallah ya an yi kiran sallah, komi ka aje ka zo. Fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Idan an ka gama sallah, liman yace assalamu alaikum assalamu alaikum, in kana so kan ma ka tsaya kai astaghfirullah astaghfirullah, ku tashi ku yada a saman doran kasa, ku tayi ku nemi arzikin ku nema daga cikin fadalan Ubangiji. Wannan shine abin da aka yi bayan. To shine nan yake bayyanawa Usman, Usman yake bayyanawa Umar, wallahi kaga al'amari na, kaga tambayar da me ba ita ya bashi amsa ba, amma dai wannan amsar da ya bashi ta shiga akan wannan tambaya. Kana so ne Umar kai mu'ataba ta akan nayi jinkiri bin zo sallah ba har ma sai da limami ya hawo minbari, yace to wallahi kaji al'amarin da yake. Wakana Umar na bar kasuwa ina zauwa gida, kamun in shirya he naji an yi kiran sallah, bin yi wani abu ba, kurun arwallalai na kamo hanya na zo masallaci. Yake cewa faqala Umar, Umar sai yake cewa wal wudu'u aidan, yace wal wudu'u aidan, kuma Uthman da ka zo kuma gidan baka yi wanka ba, arwallalai kai wani laifi na biyu bayan jinkirin da kai, kuma yanzu kuma arwallalai kai baka yi wanka ba. Wa qad alimta anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kana ya'muru bil ghusl alhali, ka sani manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana umurta da yin wanka. To kaga wannan shi yake nuna maka inda umurnin umurni ne na wajibci. Da Umar da bai bar shi ba, da ya mira shi gida, ya ce me ta yi wanka ya saki, kuma a gaban dukkan sahabbai. Kaga Umar sai ya bar shi, kuma wannan shi yake nuna mana lokacin da ka zo sallah, inda limami zai maka magana ka amsa me bakka cikin waɗanda suka yi na gawo, amma dai kai tsaye in ringa maka magana lokacin da limami ya hawo minbari yana khutba, to wannan mun rusa ladan juma'an mu. Muna da juma'a amma dai bamba da ladan juma'a. Wannan zaman da muka yi jira, akai waye aka zamna aka sau, daga zaran kayi wa wanin ka magana lokacin da limami yake khutba, to faqad lagauta, ka riga kai zo da yashashin maganganu a lokacin da wani bai kamata ba ya daga bakin shi ba, amma dai da limamin ka zai maka magana, to kana iyawa ka amsa ba kai na gawuwa. Bayan nan suna da dama, lokacin namu ya ja kenan, zamu tsaya anan. Abin da muka karanta daidai, Allah ba mu ladan shi, kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana. Allah ya gafarta wa iyayenmu da kakanninmu da malumanmu. Allah sanya aljanna ita ce makomansu, ita ce makomanmu. Bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana, abin da ba ma iya ba Allah ya iya mana. Yan uwa da abin da arziki na nesa da na kusa da suke bara addu'a, muna fatan kowa Allah ya biya bukatun shi, ya sanya albarka a ciki. Allah mana albarka, yi wa zuri'anmu albarka, yi wa abin da ya arzuta mu da shi na daga ilimi na daga dukiya albarka, ya yi wa sauran kwanukan mu albarka. Iyaye da amanna arziki da suka riga mu gidan gaskiya, muna fatan Ubangiji ya gafarta musu, ya ji kansu, ya wasa'a musu cikin kabarurukansu, ya sanya aljanna ita ce makomansu, ya ba mu guzarin tarda su, ya sake tara mu da su a cikin gidan aljannatul firdaus. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.